Tori Tori yo Tori yo
Ruchi
Senaga yamuku Nizanga yamuku Senaga yamuku Wampide bawa san ya kai na maka ihu yarinya shekaru goma sha biyu ka aura kullum kana mata bubu duka fare kai wa Fatima yarinya shekaru goma babu kowa ka saka ka danna ka ce zaka sheke ta intai magana wayo wayo ka mata ciki wayo wayo ka bata shuta wayo wayo kana kuka ya zai ta tafi makaranta Fatima ne su go to school Fatima ne su lolo Zainabu ne su go to school Zainabu ne su lolo
I don't be shout,
I don't be shout.